Hukumar Alhazai ta Jamhuriyar Nijar cewa da koho ta hiddo farashin kudin kujerar hajin bana ga kowane maniyyaci da maniyyaciya, inda kudin na bana ya tashi miliyan 2,276 na sefa sabanin shekarar ta gabata, inda masu neman tahiya aikin hajjin suka biya sefa miliyan 2,238. Jibril Bukari shine shugaban hukumar Alhazai koho ta Jamhuriyar Nijar.
Zuwa makan Madina Mina, harfa Mina duka da Muzdalifa, abubuwan da za a yi duka zuwa tsari hajji. Mun tantama mun gani yadda zai tashi kudin hajji shine miliyan 2,276. Wannan an tattata ne saboda kun sani kasar Saudiya bana ta sa ka'idodi da yawa, an kara kuɗaɗe na duka abin da za a maka sai ka biya abin da ake ce ma bariba, the fact to there, kishi 5% na duka abin da kake so amma sai ka biya su. Wannan abin ya kawo cece-kuce hayya ta kudaje a dan tashi kadan, kuma akwai shirin kudaje da suka taru a wajen muassafa, akwai kuma yan kudaje da suka taru a wajen abin da yake ce ma asasi ne su ma na dare ne a nazari. To shi ne muka tattauna muka yaddidi bayan da suke zuwa magani sun aka kai shi miliyan 2,276, kai lalle kudi sun karu da wajen shiga 38, amma inda yanda aka so a yi ne ya zamana daidai yana iya kawo miliyan 2,400.
A ranar ɗaya ga watan Mayu na wannan shekarar ne, idan Allahu ya kai mu, hukumar ta koho ta Jamhuriyar Nijar za ta rufe karɓar kuɗaɗen maniyyata aikin hajji na ƙasar a nan birnin Kwani. A lokacin da muka hiranta da 'yan ƙasar a yau da safe, sun nuna mana rashin jin daɗinsu game da ƙarin jikka 38 da aka samu na kujerar aikin hajjin bana ta la'akari da abin da maniyyatan na shekarar bara suka biya.
Sunana Mamman Bashir. Gaskiya tsari wanda aka ce an yi bisa ga aikin hajji da umara ya zamanto kaman duk shekara, kusan duk shekara ina jin ana cewa an yi ƙari. To gaskiya hukumar nan ya kamata a ce ta lura da haƙƙin talakawa, saboda in aka lura aikin hajji ya hiba talakawa hala, saboda wani ɗan dubara ne, ɗan ƙulle-ƙulle ne, ya haɗa zai taya wurin ya sauke nauyi.
Wato shi dangance da abun harka aikin hajji da umara a ce duk shekara, babu zance sai a ce a ƙara ma hajji kuɗi da umara, wannan bai dace ba. Ya kamata a tsaya da abu wuri ba, amma ko da yaushe sai ana ce ana kullum, ko da yaushe a ce a ƙara kuɗi a ƙara, kuma ƙarin ga arziki ne ba san yadda lamun
ku. Ni sunana dai Adamu ne. Ƙarin nan da anka ce an kai na alhajai masu zuwa Makka, to gaskiya ƙarin nan da muka ji labarin cewa an yi ƙari gaskiya bai mana daɗi ba.
Shugaban hukumar Alhazai ta Jamhuriyar Nijar Jibril Bukari ya yi kira ga al'ummar ƙasar da ta ba su hannu domin kan labarin ka'idodin aikin hajjin wannan shekarar ta 2018 a dukkan faɗin ƙasar.
Mutane su kama mun kaman malamai masu wazi a talabijin da radio da a masallatai da masu hudubobi a masallacin Juma'a da wani waye, su kama ya zamanto aikin mun yi shi tare, ana waye ma ma'aikata wanda suke da maniyyatan zuwa hajji a hankali don su gani.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwani, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a Jamhuriyar Nijar.